sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci wanda yayi daidai da karfe 4 da rabi na yammaci a gogon gundumar Colombia. A yau Talata, 8 ga watan Yuni ta shekara 2021. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garma da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji abinda masana ke cewa game da sake bude makarantar sakandare dake garin Chibok. A bangare ɗaya kuwa mahukunta a Najeriya suna shirin gudanar da kidayen ƴan ƙasar a shekara mai zuwa. Bayan nan muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya. Kana mukarkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duka mu makai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Alƙalan kotun duniya sun yi watsi da ɗaukaka ƙara da tsohon hafsan sojojin Serbian Bosnia Ratko Mladic yayi kan hukuncin da aka yanke masa a shekara ta 2017 saboda laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama. Hukuncin da ya tanaji garkame shi har ya tsawon rayuwarsa. An yanke ma Mladic ɗan shekaru 78 hukuncin ɗaurin rai da rai bayan da aka same shi da laifin jagorantar kisar musulmi mazaje 8,000 da suka hada da yara da manya a Srebrenica da ta'addanci da kuma kai hari ba bisa ka'ida ba kan farar hula a Sarajevo a yayin yakin Bosnia na tsakanin shekara ta 1992 zuwa 95. Kashe-kashen na Srebrenica shine mafi muni a Turai tun bayan yakin duniya na biyu. Mladic dai ya tsaya kai da fata cewa shi bai aikata wani laifi ba. Amurka ce ta jagoranci duniya wajen yin hoɓɓasa ta kawo ƙarshen sababbin da aka tafka a Bosnia da Herzegovina da gurfanar da waɗanda suka aikata waɗannan manyan laifukan a wuraren da kuma sauran sassan tsohuwar ƙasar Yugoslavia da kuma uwa uba samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar da tokacin yankin, a cewar shugaban Amurka Joe Biden a wata takardar bayani. Ya ƙara da cewa, muna godiya ga kotun duniya da ta dage na tsawon shekaru wajen 20 kan shari'o'i masu alaka da tashin hankalin na yankin Balkan da kuma waɗanda saboda irin gudunmuwar da suka bayar ne aka cimma yanke wannan hukuncin. An damke wasu mutane biyu bayan da wani mutum ya ɗauke shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron da mari yayin wani ɗan tattaki tare da jama'a a yankin Dom da ke kudu maso gabashin Faransa, a cewar tashar talabijin ta BFM da kuma gidan rediyon RMC a yau ɗinnan Talata. Tashar talabijin ɗin BFM ta wallafa wani ɗan gajeren faifan bidiyo wanda ya fara yawo a kafar Twitter wanda ke nuna yadda wani mutum sanye da koriyar rigar T-shirt da gilashi ya ɗaga murya ya ce tare da al'amarin Macron, sannan ya gaura ma Macron ɗin mari. Adadin waɗanda suka mutu jiya Litini sanadiyar karan da wasu jiragen ƙasa biyu suka yi a kudancin ƙasar Pakistan ya haura zuwa 63 zuwa yau ɗinnan Talata. Adadin mace-macen ya ƙaru ne daga 51 bayan da masu ayyukan ceto suka gano ƙarin garawaki 16 daga cikin tarkacen taragogin jiragen da suka dagargaje a gundumar Gotki da ke Lardinsen. Wannan mummunan karo na asuba ya auku ne yayin da wani jirgi mai suna Millet Express wanda ke kan hanyar birnin Karachi mai tashar jirgin ruwa zuwa birnin Sargoda ya goce daga kan hanyar Dogo. Taragogi masu yawa da ke ciki da mutanen da ke barci suka rawatsu kan hanyar Dogon. Yan mintoci kuma sai wani jirgi mai suna Sasiyad Express mai dusar ɗaya ɓangaren ya zo ya fantsama kan jirgin da ya gocen. Jami'ai sun ce mutanen da ke cikin jiragen biyu sun zarce 1,100. Masu jiha da gwamnatin Rasha na kira ga ƙasashen yamma da su ɗau tsauraran matakai kan shugaba Vladimir Putin na Rasha. Suna masu jaddada cewa zai fiye ma ƙasashen na yamma su kullo ma gwamnatin Putin ta ƙwaƙwarar hanya yanzu, idan ku ba haka ba za su yi da na sani nan gaba. a wani hanzari yayin da ake shirin babban taron manyan kasashe na G7 a Cornwall na kasar Ingila kuma a gabanin wata ganawar da za a yi a Geneva tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da Putin ranar 16 ga watan nan masu adawa da shugaban Russia na ƙara kaimi a matakan su masu raja'a ga manufofin yamma a kokarin su na ganin gwamnatin Russia ta ladabtu saboda tsananta murkushe yan adawa da take yi a Russia da kuma kokarin da take yi na wargaza hadin kan yamma aikin canza Russia yara tai ne a wuyan Rashawa jin aiki ne yana cike da hadari a cewar Vladimir Ashurkov babban shugaban kungiyar yaki da almundahana wanda mai sukar Putin din nan da aka daure Alexei Navalny ya kafa Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tara manyan mashawartan sa jiya don tattaunawa kan tsare-tsaren tattalin arzikin sa gabanin wani muhimmin taron da jam'iyya mai mulki za ta yi. Kamfanin dillancin labarai na gwamnatin Koriya ta Arewar KCNA a takaice ya fitar da wata takardar bayani mai cewa Shugaba Kim ya shimfiɗa wani tsari na kawo abin da ya kira kwararen sauye-sauye ga tattalin arzikin gwamnati da kuma rayuwar jama'a. Amma takardar ba ta yi wani cikakken bayani kan shirye-shiryen na Kim Jong-un ba. Babban kwamitin jam'iyya mai mulkin wanda ke da matukar tasiri zai zama a farkon wannan wata na Yuni don nazarin daukacin abubuwan da suka shafi kasar na rabin shekarar 2021 ya kuma yanke shawara kan irin matakan da ya kamata a dauka don magance wasu matsalolin tattalin arziki. A ƙarshe an kasa samun wasu manyan shafukan yanar gizo da safiyar yau Talata biyo bayan wata katsewar da ta auku a kamfanin tafi da rumbun bayanai mai suna Fastly. Shafukan da abin ya shafa sun hada da na kafafin labarai irin su CNN, The Guardian da kuma New York Times. Akwai kuma kafar Twitter da shafin yanar gizo na gwamnatin kasar Burtaniya. To amma dukansu sun dawo bayan wasu 'yan sa'o'i.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Labaran duniya yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. A jiya ne dai al'ummar garin Chibok da ke jihar Bardo suka nuna alhininsu game da ta'asar da aka yi na sace 'yan matan sakandare na makarantar gwamnati da ke garin shekaru 7 da suka gabata, wanda har yanzu ba iya ceto wasu daga cikin ɗalibai 276 da aka sace ba. Amma gwamnati ta sake bude makarantar don ci gaba da gudanar da karatu. Sai dai a wannan karan an maida makarantar ta je kaka dawo a madadin ta kwana kuma ta koma ta maza da mata. Ko me hakan yake nufi? Tambayar da nayi wa wani masanin tsaro kuma mai bincike a fannin ilimi, Dr. Ahmad Yahuza Geso.
Wannan wani abu ne wanda yake irin abin nan da ake cewa na wato karfin hali da kuma kokarin da gwamnati take na kara wato karya guyawan su ɗan Boko Haram musamman a daidai lokacin da aka tabbatar da zaton cewa shi shugaban Boko Haram din wato Abubakar Shekau an kashe shi ko kuma ya kashe kanshi sakamakon wato rigimar da ke tsakanin su da ita kungiyar ISWAP. To kuma yana karfafa gwiwa akan kokarin gwamnati na yin amfani da dabaru wanda zai tabbatar da cewa wato sun shugabannin komandojin wato Boko Haram waɗanda suke karkashin shi Abubakar Shekau waɗanda yanzu za su shiga rigimar shugabanci su ƙara samun rarrabuwar kai da kuma wato jefa rigima a tsakanin su. Sannan kuma har ila yau ƙara ƙarfafawa ne da ƙara ƙaimi ga su sojojin Najeriya musamman shi shugaban sojan Najeriya wanda aka nada sabo za su iya kaiwa ga gaci kuma za su iya wato korar waɗannan 'yan Boko Haram kamar yadda dama can a baya muka sha faɗa da cewar rashin yi da gaske da gwamnatoci ba su yi ba. Shi yasa wato kungiyar Boko Haram ta ci gaba da karfi kuma har ta kai ga halin da take ciki a yanzu. Sannan a ƙara ƙarfafa su iyayen yara kamar yadda gwamnati ta fito ta ƙara bayyana cewar da gaske take lalle za ta yi ƙoƙarin karɓo waɗannan yara. to wannan abun karfafa gwiwa ne da cewa lalle shugaban kasa ya fara farka daga baccin da yake yi kuma wato an fara samun mutane masu gaskiya suna isar mai da bayanan gaskiya na hakika kamar yanda da daga baya ake da zargi da tuhume-tuhume akan cewa ba a kai mai bayanin hakikan abin da kasa take ciki
to ana iya cewa wannan yunkuri da ita gwamnati ta yi wanda asalin ita wannan makaranta ta kwana ce ga dalibai amma yanzu Amira ta taje kaka dawo wannan ya nuna cewa akwai gazawar gwamnati wajen samar da tsaro shi yasa madadin Amira ta kwananta aka Amira ta taje kaka dawo
a gazawar gwamnati dangane da samar da tsaro dama wannan wani abu ne wanda yake a bayyane kamar yanda muka shayin bayani kuma babban abin da ya farar da shi shine rashin amfani da kalmar nan ta kishi wato rashin kishi a zukatan jami'an tsaro rashin kishi a zukatan yan kasa rashin kishi a zukatan wato sauran shugabannin al'umma waɗanda suke da ruwa da tsaki akan harkar da ta shafi harkar tsaro din matsawar za a yi da gaske kuma za a dawo da wannan kalma ta kishi to za a iya kaiwa ga gaci amma gazawar gwamnati wannan a bayyane take kuma a fili take saboda ba a iya kaiwa su waɗannan masu aikata waɗannan laifuka hari akan jira har sai lokacin da suka kai hari ko suka kawo jami'an tsaro hari sannan tukunna a tuje inda suke
to ga irin bincike da kake yi wanda ya zama da cewa kana nazartar a halayya da ake ciki a na tsaro musamman a bangaren ilimi ya zuwa yanzu wani irin bayanai ka iya samuwa waɗanda za su iya zama masu alfanu ba kawai ga jami'an gwamnati ba har da su kansu al'umma wajen samun tsaro
babu wani abu na karfafa gwiwa dangane da samar da tsaro a makarantu a dukkanin fadin Najeriya illa dai kawai istighfari da addu'a da kuma tawakkali da su talakawa da suka yi amma a zahirin gaskiya daga abubuwan da nake gani aikace babu wani shiri ko kwara wanda hukumomin Najeriya suke yi dangane da magana tsare makarantu ko yin abin da yake iya cancanta dangane da abin da ya shafi tsaron makarantu
to ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya baya ga batun tsaro duk a Najeriya sai inda mahukuntar kasar suka bada sanarwar cewar ya zuwa yanzu lokaci yayi na sabunta jadawalin yawan jama'ar kasar hukumar kidayar jama'a ta kasar ta ce ta dauki duk matakai da suka kamata kuma tuni har ta fara tura jami'anta don tabbatar da an gudanar da kidaya a shekara ta 2022 sai dai wasu a kasar na ganin cewar ba maganar kidaya ce ta dami al'ummar kasar ba tunda dai an yi amfani da kidaya na shekaru 15 da suka gabata to kamata yayi a maida hankali ga wasu abubuwa da suka fi muhimmanci ga 'yan kasa wakiliyar muryar Amurka daga birnin tarayya Abuja Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta hada muna
Wata ganawa ta musamman da shugaban hukumar kididdigar jama'a ta kasa Nasiru Isa Kwara ya yi da 'yan jaridu a Abuja ya yi bayani cewa a yanzu haka hukumar ta riga ta tura ma'aikatanta fili suna kokarin kasafta kasar zuwa gundumomi wato abinda ake kira EAD ko kuma Enumeration Area Demarcation a turanci Nasiru Isa ya ce an sanya fasalin yin aikin yanzu inda mutane biyu ne kacin suke aikin kuma zai dauke su ne kwanaki biyu ko uku
haka soma gidaya mutum biyu kacin za su zauna gurin su iya su gama cikin lokacin da aka gayyade ko kwana biyu ko kwana uku duka local government na Najeriya 774 din nan duk sai mun yi su amma kuma yanzu dai wanda muka yi 630 nan da sati guda za su je su sake yi mana wajen local government 70 a duka state na Najeriya banda na FCT banda Bayelsa da Gombe
akwai wasu dabaru daban ne da za ku yi amfani da su wajen yin aikin domin mutum biyu kacal ayyukan sun yi kaɗan ko
eh to akwai na'urori wanda muke amfani da su na'ura wanda yana da hoton angon gaba ki daya ko garin da kuma gidaje da kodin gidajen
amma kwararre a fannin zamantakewan dan adam Abubakar Aliyu Umar ya nuna fargaba da tsoro inda yace kamata yayi mahukunta su yi la'akari da halin da kasa ke ciki a yanzu
wannan ba shine damuwar mutane ba abin da ya kamata gwamnati su duba shine ta duba halin da mutane suke ciki a kasar nan na fatara da talauci rikin aikin yi ga yunwa ga rashin tsaro ya ishi jama'a babu abin yi sannan kuma a ce za a saki jidan wadansu kudi a wani maganar sansa wannan ba gaskiya bane hanya ce kawai da wadansu suka kirkiro don su azurta kansu su yi sama da fadi da dukiyar mutane kamar yadda aka saba amma ba haka ba me ya kawo wani maganar kidaya yanzu
to sai dai shugaban kwamitin kula da harkar kidayar jama'a a majalisar wakilai Muhammad Lawal Idris ya ba da tabbaci yana cewa
ayyan yanzu abinda halin kasar da yake ciki kowa na da tsoron da yake cikin cikin sa amma wannan bata hana karai census ba in ana tunanin cewa ana son election in 2023 me yasa wannan zai hana kirge a 2022 sai muke son mu kare mu yi yes duk abinda mutum ne yake yi akwai hatsari da dama involved tafiya ma daga nan zuwa gidanka akwai hatsari involved mutum bai saba ne zai tayar da hanya ba me yasa tsoron mu a kirge tun 2006 akai last kirge me yasa ba za mu yi mita a 2022 ba saboda haka ni a gani na a halin da yake ciki yanzu maganar census da yake so a yi a 2022 Allah ya so ya yarda saboda muhimmancin a san mu nawa ne muka rage mu nawa ne yake kasa mutane nawa ne suka shigo mutane nawa ne suka fita ba mu sani ba kullum ana cikin tsammani ne
abin da a gani shine yadda wannan aiki zai nasara na ganin an magance kalubale da ya gabata a Najeriya a baya domin kasar ta samu sanin yawan jama'ar ta Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
yanzu kuma ga Mustafa Nasiru Batsari da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya
matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da zama wata babbar barazana a jihar Niger da ma wasu jihohin dake arewa ta tsakiyar Najeriya wannan al'amari dai ya jefa jama'a da dama cikin wani yanayi na fargaba da tashin hankali a sakamakon kisan jama'a babu gaira babu dalili da kuma yadda suke dora makudan kudade a matsayin kudin fansa ga waɗanda suka yi garkuwa da su Malam Dauda Alfa na ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban Islamiyar Salihu Tanko dake garin Tagina waɗanda suke hannun ƴan bindigar a halin yanzu ya ce suna can suna fafutukar tattara naira miliyan 150 domin ceto ƴaƴansu daga hannun ƴan bindigar
to me naira 5 me naira 10 ake ta hadawa wasu iyaye ma akan irin haka basu ma iya bada wani abu ba wanda tun da ma ci da sha ma ya gagara balle wanda zai ce wai a ga ni ma na bada kaza
da kuna dan tattarbatawa kenan
to haka muka kasance wallahi ki
na'am to yanzu wani hali kuke ciki game da yuwasa ko yaran nan
to muna bukata muna kokari akan al'amarin cewa gwamnati su taimake mu su dube mu da idon rama tunda da mu ake yi kowane lokaci in sun zo suna bukata mu muna bin su baya to amma abu ya haku sai su zo suna dan irin sanyen jiki mun san in nasu ne hanyar zuba za su bari yana daji ba to abun da muke ciki ba hali na kwarai muke ciki ba an samu wanda ya rasu akan wanga al'amari so gwamnati ta taimaka ta dube mu da idon rama su mana abun da ya fi dacewa
kun ji labarin yaran
suna bugowa abun da suke ga mana mu kawo musu kudi kudin da kuma suke tambaya ba mu da shi ba mai mashi a Tagina wannan kudin ba mai wannan jari wannan kudin a garin Tagina gaba ɗaya shi to saboda aka su taimaka mana da idon rama su tallafa mana
shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a jihar Kogi Malam Adamu Abubakar ya ce akwai fa buƙatar ganin an ɗauki mataki mai ƙarfi domin tsaida wannan al'amari
gaskiya al'amarin dai ya kai inda za a ɗauki mataki abun yana karuwa sai su rinka suna tura social media za su ɗauki mataki suna ga ma ba abin da aka gani da an tabbatar da yes gaskiya wannan yanzu an ɗauki matakin da zai kare abu kuma abun kullum karuwa yake
ko da yake dai jami'an gwamnati a matakai daban-daban na ganin biyan kuɗin fansar na da illa matuƙa amma shugaban karamar hukumar Rafi Alhaji Isma'ila Modibo ya ce ƴan uwa ko ma uwayen waɗanda aka yi garkuwa da su na shiga cikin wani hali ne na rashin babu wani zaɓi in banda biyan kuɗin fansar matukar suna son ƴan uwansu da rai
wato kiran da nake ma iyayen yara a yanzu shine yadda muke tara taro kobo da neman gudunmawa mu da muka san wasu mutane a waje muna neman gudunmawa yadda za a tallafa su ma su ƙara ƙaimi wurin bada wannan sannan kar su bi zugan mutane masu cewa a je a yi zanga-zanga a ƙona gidan wani wannan duk bai maganin wannan fitinan abinda kawai za a yi a ci gaba da du'a'i kuma mu za mu ci gaba da lallashin waɗannan mutane har a samu a yi relizin wannan yara suka ce a kai musu. Duk wanda yaron shi ke hannu bai goyen bayan aje ayi yaki. Daga ƙarshe ma ya zakai kai yaki da mutumin da ya riga ya ɗebe kayanka. Babu sai dai lallashi da ban hakuri. Abinda mutanen nan suka fara daga miliyan 110 sun tsaya miliyan 200 in ba miliyan 200 ba ma kar a saki kiran su, kar a saki ce musu kala akan wannan abu. Kaga wannan abu ne na tashin hankali ba dan karami ba. Idan har wannan sana'a in gwamnatin Najeriya bata dauki mataki a wannan sana'a ba da sauransu, so ina tabbatar ma gwamnatin Najeriya in da mutanen nan su 30,000 ne nan ba da dadewa ba za a kai 100,000 da wani abu. Domin in har mutum zai iya daukan yara ya je ya tsare ya samu miliyan 200 ai ban ga dalili da wani ma ba zai shiga wannan sana'an ba. Kuma muna kira ga gwamnati idan har ba za ta iya daukan mataki, shugaban kasa ya bada umarni cewa wanda duk ya rike AK-47 a halbe shi. To muna tunanin umarnin shugaban kasa ya tsaya a mutanen gari ne kawai dake zaune lafiya. Domin in ba haka ba ba yadda za a yi a ce har yanzu AK na yawo daga ran da ya bada wannan umarni zuwa yanzu. In ko ba za a iya bin wa'annan mutane ba da sauransu, yana da kyau a bari kowa ma ya mallaka ya kare kanshi. Idan muka dubi yanzu inda gwamnatin tarayya ta maida hankali ne akan abin da ya shafi iyamurai can dake fada na araba kasa. Fitinan dake faruwa wurin iyamurai bai yi kashi cikin kashi 100 bai kai kashi 30 na abin dake faruwa a arewacin Najeriya ba. Shugaban kasa ya daina yaudaran al'umma ya maida hankali akan abin da ya shafi arewacin Najeriya. Yau idan mutanen nan dake shiga can suna tada fitina tsakanin su da wa'annan kabilu, ai suna shiga ne saboda a koro mutanen su dawo nan su karkar sace shanun su da ake da shi. So ya kyautu ya gyara gida ne kafin ya fara fadan waje.
Babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Niger, Dr. Umar Faruk Abdullahi, ya ce lamarin fa ya fi karfin kowa. Dole a koma ga Allah domin yin addu'o'in neman samun sauki akan lamarin.
Kuma musulfa da ta'addabe mu na fama da 'yan ta'adda abin ya fi ƙarfin mu, ya fi ƙarfin shugabannin mu, sai sa muka mai da al'amarin ga Allah ta'ala. Dama da gare shi muke, kuma gare shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kuma gare shi za mu koma. Don haka muna neman ya shiga tsakanin mu ya taimake mu ya kawo ƙarshen wannan ta'addancin da muke fama da shi. Za mu nace wa Allah mu ta roƙon shi, muna kai kuka gare shi, muna neman agaji da gare shi. Mun shigo lokacin da Allah ya kawo mana jarabawa na rashin zama lafiya, muna fama da 'yan ta'adda. Kowa ya koma ga Allah ta'ala, mu tuba daga laifuka, mu roƙe shi gafara, mu roƙe shi don ya yaye mana wannan fitintunu.
Duk da yake dai wasu jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya na amfani da 'yan banga ko 'yan sa kai a yaƙi da 'yan bindigar, amma da dama daga cikin 'yan Najeriya na cike da fatar ganin sabuwar dabarar yaƙi da 'yan bindigar daga sabon babban hafsan sojojin ƙasa na Najeriya, Major General Faruk Yahaya, ta yadda za a samu sauƙin wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Da haka muka zo ga shirinmu na gaba.
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da mako na 24 na wasannin kwallon kafa na Super League na Jamhuriyar Niger, inda AS Police tawa AS Douan ta Yamai 2-1, sai Espoir ta Zandar ta sha kashi banza da 1 a hannun AS Sonidet. Jangorzo Football Club ta Maradi ta sha kashi banza da 1 a hannun Sahel Sporting Club. GS Adar ta Tawa ta sha kashi banza da 2 a hannun Union Sportive de la Gendarmerie Nationale. Olympic Football Club ta Yamai ta sha kashi banza da 1 a hannun AS Fan ta Sojoji. Racing Football Club ta Bukoki ya mai tawa AS Ninjilek ta yi mai 2 nema. Sai Irana Football Club ta Arlet a can Arlet ta yi banza da AS Guard National de Niger. Idan aka dubi jadawalin wasannin kwallon kafa na Super League na Jamhuriyar Niger, yanzu haka dai ana iya cewa aski ya riga ya ma wuce goshi, tun da kungiyar kwallon kafa ta Gendarmerie Union Sportive de la Gendarmerie Nationale tun da ta zamanto zakara a wannan shekara, don tana da maki 54 gumba tun inda ke kamota a waɗannan wasanni. Duk da wasannin da suka rage a nan gaba, duka dai a wani labari na daban da shirye Jamhuriyar Niger, kusancewa yanzu haka dai an zo ƙarshen wasannin nahiyar Afirka na wasan kare kai na taekwondo wanda ya wakana tsakanin ranar 5 zuwa 6 ga watan Juin a Dakar a ƙasar Senegal. Kuma ƙasar Tunisia ce ta zo ta farko, inda ta samu tagullar zinari guda 4
sai kuma kasar Morocco da ta zo ta biyu wanda ta samu tugulla 13 uku daga cikin su na zinari ne sai kasar Egypt ko Misr ta zo ta uku wanda ta samu tugulla 14 uku daga cikin su kuma na zinari ne kasar Abrikos ko Cote d'Ivoire ita ce ta zo ta hudu da tugulla 11 uku daga cikin su na zinari ne amma ni kusancewa daga cikin waɗanda suka yi bajinta ko wanda suka yi nasarori kamar dan kasar Abrikos ko Cote d'Ivoire sai Sheikh Salah Cisse wanda ya goga a ajin kasa ga kilo gram 87 sai kuma dan Niger Abdulrazak Isufu Alfaga wanda ya goga a ajin sama da kilo 87 kilogram sai kuma dan kasar Cote d'Ivoire mata Ruth Bakbi wanda ta goga ajin kasa ga kilogram 67 sai Aminata Charlene ita ma kasar Cote d'Ivoire wanda ta goga a kilogram sama da 73 sai kuma yar kasar Gabon Urgence Mwaga wanda ta goga kasa ga in kilogram 73 sai yan Niger din nan Tikia Ben Yusuf wanda ta yi nasara a ajin yan kasa ga kilogram 57 kenan idan muka duba da kyau a Niger din Isufu Alfaga ya samu tugulla ta zinari a wadannan wasanni na taekwondo na Dakar na Africa ita ma yan Niger Tikia Ben Yusuf ta samu nasara inda ta samu tugulla ta zinari a kasa ga kilogram 57 to wace ce ita Tekia Ben Yusuf din da yake yan Niger dama ba su san ta ba ita dai Tekia Ben Yusuf din yan Niger a aiheta ranar 13 ga watan Satumba shekara ta 1991 kuma ita ce mace ta farko yan Niger da ta yi nasara a wasanni na duniya na taekwondo a shekara ta 2017 a Mujo haka zalika ta ci gaba da damsawa a ajin kilogram 57 inda ta samu tugulla ta jangace a wasannin nahiyar Afrika shekara ta 2018 a Agadir kamin ta samu tugulla ta azurfa a wasannin Afrika na shekara ta 2019 a Rabat a kasar Morocco kuma ta samu tugulla ta zinari a wasannin Afrika na shekara ta 2021 wanda suka kammala a Dakar a kasar Senegal ita dai Tekia Ben Yusuf Yar Sandaci wadda ke kokarin kan wasanni na taekwondo na jamhuriyar Niger sama-sama a ko da yaushe Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
daidai wannan lokaci muka zo ga shirinmu na karshe labaran duniya a takaice
Alƙalan kotun duniya sun yi watsi da ɗaukaka ƙara da tsohon hafsan sojojin Sabiyawan Bosnia Ratko Mladic ya yi kan hukuncin da aka yanke masa a shekara ta 2017 saboda laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama hukuncin da ya tanaji garkame shi har ya tsawon rayuwarsa an yanke ma Mladic ɗan shekaru 78 hukuncin ɗaurin rai da rai bayan da aka same shi da laifin jagorantar kisar musulmi mazaje 8000 da suka hada da yara da manya a Srebrenica da ta'addanci da kuma kai hari ba bisa ka'ida ba kan farar hula a Sarajevo yayin yakin Bosnia na tsakanin shekara ta 1992 zuwa 95 kashe-kashen na Srebrenica shine mafi muni a Turai tun bayan yakin duniya na biyu Mladic dai ya tsaya kai da fata cewa shi bai aikata wani laifi ba Amurka ce ta jagoranci duniya wajen yin hubbasa ta kawo ƙarshen sababbin da aka tabka a Bosnia da Herzegovina da gurfanar da waɗanda suka aikata waɗannan manyan laifukan a wuraren da kuma sauran sassan tsohuwar ƙasar Yugoslavia da kuma uwa uba samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar da dokacin yankin a cewar shugaban Amurka Joe Biden a wata takardar bayani an damke wasu mutane biyu bayan da wani mutum ya dauke shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da mari yayin wani dan tattaki tare da jama'a a yankin Dom dake kudu maso gabashin Faransa a cewar tashar talabijin ta BFM da kuma gidan rediyon RMC a yau dinnan Talata tashar talabijin din BFM ta wallafa wani dan gajeren faifan bidiyo wanda ya fara yawo a kafar Twitter wanda ke nuna yadda wani mutum sanye da koriyar rigar t-shirt da gilashi ya daga murya yace tare da al'amarin Macron sannan ya gaura ma Macron din mari
Masu sauraro, da haka muka zo ga ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura bukan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya tiya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum. Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.